kashe ma an kara mu kara kai zance kan gaskiya
alamomi na corona mura mai karfi sannan haki a tishawa da zazzabi dauke wurnin bashi dake dake dan ga alama ga nan ba nan ko ko asibiti kara kanka da al'umma jama'a mu bitir bar gaskiya Allah ka iya mana corona virus cuta mai saurin hallakarwa kuma tashi ma an kara mu kara kai zance kan gaskiya
Kan gaskiya
a girman su da pandemic
daga arioblog.com.